Concert, Seaman on Beats.
Ga wata dumbaru, ga kyau ga daru, da Gemini yes I do, sai azaba da ta karu. Mutari mun dumbaru, dumbaru, ban san magana. Dumbaru, dumbaru, mutari mun dumbaru, dumbaru. Oh ya ishe ni dumbaru, dumbaru, za ta kashe ni. Masipa, masipa, abun fa sai addu'a, soyayya.